Kamaru da Algeria suna shirin gaggarumin haɗin gwiwa na soja idan aka yi la'akari da kalaman babban hafsan hafsoshin ƙasar Algeria Saidi Shenegriha wanda ya karbi bakuncin Joseph Beti Asomo ministan tsaron jamhuriyar Kamaru a headquarter ma'aikatar tsaron babban birnin Algeria.
Satusakir bidoni shakki tamhidan
na da yakini cewa dukkanmu muna da sha'awar yin aiki domin kafawa da bunƙasa haɗin gwiwa mai ɗorewa bisa dogaro yin la'akari da moriyar juna da ƙarfafa tuntuɓar juna tsakanin cibiyoyinmu biyu.
Fi alaƙatina at-tsunaiyya.
A kalamansa, Janar Shenegriha ya sanar da cewar Algeria na shirye gaba ɗaya domin taimakekeniya da Kamaru bisa gaskiya da adalci a ɓangaren tsaro da kuma musayar ƙwarewa a fannin inganta ƙarfin soja. A nasa ɓangaren, Minista Joseph Beti Asomo ya yi maraba da wasiyar da Algeria ta bayyana na ƙarfafa alaƙar haɗin gwiwa da jamhuriyar Kamaru tare da sauran ƙasashen Afirka domin kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali a ɗaukacin nahiyar Afirka. Ƙasashen biyu na son a sanya wannan haɗin gwiwa a tsakanin sojojinsu a cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa ta soja da za a amince da su a tsakanin ɓangarorin biyu. Albarkacin ziyarar Minista Beti Asomo, wadda za ta ba da damar bayyana abubuwan da za a iya cimma ta kuma kai ga rattaba hannu kan yarjejeniyar. Wannan ziyarar dai za ta kasance sharfage ga haɗin gwiwa sojoji da za ta daidaita manufofin shugabannin ƙasashen biyu wato Abdulmajid Tebboune da Paul Biya na Kamaru. Babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar Algeria ya kammala da cewa wannan ziyarar za ta zama shaida ta yadda suka kuduri aniyar cimma muradun siyasar shugabannin ƙasashen biyu domin yin aiki tare wajen aka harsashin haɗin gwiwa iri daban-daban bisa la'akari musanya ta gaskiya da tuntuɓar juna kamar yadda ya dace. Wannan wata ziyara ce da take nuna ƙwazon da Algeria da Kamaru ke son sanyawa a cikin dangantakarsu, inji Janar Said Shenegriha, wanda ya jaddada buƙatar haɗin gwiwa tsakanin sojojin biyu a cikin yarjejeniyar haɗin gwiwa ta soja don zaman aminci tsakanin ɓangarorin biyu. Muhammad Bashir Ladan, muryar Amurka daga Yaounde a ƙasar Kamaru.